waje ina kusa da kai ina kallon ka in dare yayi ka shiga waje iyali ba yadda zan ganka idan na koma na kwanta sai bakin ciki da damuwa ya shiga zuciyata in ta mingina akan gado in gagara bacci in yi ta kuka saboda babu yadda za in ganka ina so in ganka ya rasulullah yace ya rasulullah yau ina zaune sai na tuna akwai ran da kiyama za ta tsaya ranar da Allah zai baka babban matsayi a cikin aljanna a wannan rana a ranar ne za ka ga matsayinka duniya za ta ga matsayinka watakila ina so in zo kusa da kai ya rasulullah amma ban kai in zo kusa da kai ba ya rasulullah dan ne bazan fara kuka ba ya ku al'ubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wani yana kuka yana zubar da hawaye saboda yana tunanin watakila gagara ganin annabi a ranar tashin alkiyama duk da cewa ya ganshi a duniya kai da baka ganshi a duniya ba ashe ba kai ne ka mitantar da kai kuka ka zubar da hawaye ba nan take sai ga malaika jibril ya zo da ayoyi guda biyu da dumin su ko hutewa ba su yi ba Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyina wa as-siddiqina wa
an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
سيدة آية تاتو كانت أمئة منتا الله يتدوان ليبيا يا الله yayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wayannan suna tare da annabawa ranar tashin alkiyama suna tare da annabawa fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin suna tare da wayanda Allah ya ni'ima akan su daga annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhadai da shahidai wassalihin da sauran nagartattun bayi a lokacin ne Sauban ya samu nutsuwa a cikin zuciyarsa wannan sahabi Sauban yace muna tare da masoyina sallallahu alaihi wasallam da kunne na naji annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-salah faman tarakaha faqad ashraka yace da kunne na naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin bawa da kafirci ko imani shine sallah duk wanda ya bar sallah to ya zama mushriki zuban Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na hudu shine hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan sallah yake cewa man hafaza alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafiz alaiha lam takun lahu nura wa la برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن كلب حديثي لا إن قلتش حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يكي سوى ما جمع الله صلى الله عليه وسلم يلا سوى وانا صلى دو وانا يكي ايتا دو وانا يقلي ايتا دو وانا يلورد ايتا تو ذات ذر متى حسكي ذات ذر متى تقيلة ذات ذر متى حجة فيها عن جنة لا نتاجي القيامة duk wanda bai tsare ta ba za ta zama mata hakke ba ba za ta zama mata hujja ba za ta zama mata dalili ba za ta zama mata tsila ba kuma idan kiyama ta tsaya zai tashi tare da karuna da fir'auna da hamana da ubayy ibn kalab malamai suka ce abubuwan da suke shagaltar da mutum daga sallah idan dukiyarka ce ta shagaltar da kai daga sallah kai babban alhaji ne ana hada-hada dukiya ana ciniki ana gudanar da abubuwa arziki ya wadata dukiya ta babbazu kana fama harkar dukiya yasa ka bar sallah to tare da karuna za a tare ke ranar tashi alkiyama idan kana takama da mursi ne kai kana ciya man lokar gamman ko kana permanent secretary ko kana director wata ministry ko kana commissioner ko kana governor ko kana minister ko dan majalisar samari ko dan majalisar daidaiti zai ko kana yi wa excellency ko kana mai martaba ana maka kirari ana sunkuye mangaye markade bangade kaga una a cikin gida baka sallah ana sallah a masallacin ka baka fitowa ana sallah a masallaci baka zuwa ba a ganin ka kana sallah baka fitowa kana sallah kana magana martaba martaba wallahi mai martaba idan kiyama ta tsaya dogarin ka bai dari ga in yana sallah akan lokaci sai Allah ya ce kai dogari a ta dari ga ka tafi aljanna mai martaba ba martaba malaiku ku tike mai martaba ku tike ku da su jira idan mulki ne ya hana ka yin sallah akan lokaci hatta nan da kai cewa ranar tashin alkiyama tare da fir'auna za a tare kai a ranar tashin alkiyama idan aikin gwamnati shi ne wanda ya hana ka yin sallah akan lokaci kai you are a loyal civil servant ana kiran sallah ana hayya ala sala hayya ala sala kai kana fama da harkokin office kana cika file kana sajin na bota ana ta hada hadar office to idan kiyama ta tsaya tare da hamana za ta da kai idan kai dan kasuwa ne business ɗinka shi ya hana ka yin sallah akan lokaci ana ciniki ba za ka iya dakatar da ciniki kai sallah ba idan kiyama ta tsaya akwai wani jinjimai mai dan kasuwa wanda zai tafi jahannama a ranar tashi alkiyama wanda ya rayu a garin Makka wanda ake cewa Ubay ibn Kalab tare da shi za a tada ku sannan a angaza ku a bankada ku zuwa wutar jahannama wannan hadisi ne ingantacce hadisi na biyar hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace buniyal islamu ala khamsi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wa sawmi ramadan wa hajji baitillah wayannan ginshikai na musulunci bayan kalmar shahada wanda aka fara ambata wato shine sallah shi yasa malamai suka ce idan ka bar sallah hukuncin ka shine hukuncin kisa menene dalilin su suka ce dalilin su shine kai yanzu ba musulmi bane me dalilin su da biyu suka ce qur'ani ya faɗi cewa ya halatta a fara kanka saboda baka sallah aka ce ina kuka gani suka ce a surar nan mai zafi wacce ko da bismillah ba a fara ka wata sura kenan ita ce suratul fatiha inda Allah madaukin sarki yake cewa fa idzan talaka al-ashhur al-hurum faqatil al-mushrikina haythu wajadtumu wa qudduhu wa atruhu wa qudduhu kull marsad
wa qudduhu wa qutluhu haythu marsad fa idzan talaka al-ashhur al-hurum faqatil al-mushrikina haythu wajadtumu
وقتلوهم
وحصروهم وقتلوهم
وقعدوا لهم كل مرصد
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
الله أكبر
إن الله غفور رحيم
الله فإذا انت لك الأشهر الهرم idan waɗannan watanni masu alfarma suka wuce wayanda aka ba mushrikai notice a cikin su Allah yace faqatul mushrikina haythu wajadtumuhu duk inda kuka ga mushrikai duk inda kuka ga mushriki duk inda kuka ga mushriki Allah madaukin sarki yake kusa da kai faqatul mushrikina haythu wajadtumuhu wa kuzuhu in kun ga ku kama su a matsayin ribar yaki wa turuhum ku tsare su wa qa'udu lahum kull marsal duk hanya da kuka san suna bi su wuce ku musu fanta tsauna yana isowa sai Allah ya ce fa in tabu idan suka tuba wa aqamu salata suka kaida sallah wa atu zakata suka bada zakat to fa kallu sabilahum da ganin ka kusa da kansu sai ku daina tare kansu sai ku za a daina tare kansu sai kun yi sallah ko ba sai kun yi sallah ba idan ba ki sallah ba za a kaga za a tare kansu da wannan ne malamai suka ce to hukuncin wanda ya bar sallah wato shine sai ainihin a tare kansa ijma'i na malaman musulunci ya tabbatar da cewa wato duk wanda ya bar sallah barin sallah na fidda mutum daga cikin musulunci ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka samu wannan a lokacin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yana sallah a masallaci yana limas ya kama suratul fatiha ashe akwai wani arne da ake cewa Abu Lu'lu'ul Majusi ashe ya shiga buntu ya kera wani kansakali mai baki biyu domin ya kashe sayyidina Umar radiyallahu anhu ya yi shiga buntu ya shigo cikin sahu sayyidina Umar yana cikin karatu Qur'ani kawai sai wannan kafiri ya zo ya bubburma wa sayyidina Umar wannan kansakali duk inda ya soka rami guda biyu zai a cikin sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan ya soke shi Abdurrahman bin Awf ya sai da muka ji khalifa yana cewa ya kashe ni duk da haka sai da aka yi istikilafi Abdurrahman ibn Awf wato shine wanda ya mutane sallah a wannan lokaci bayan an kammala sallah wannan arne aka yi kansa tun ana cikin sallah a kama shi kamin ya gudu duk wanda ya zo sai ya soke shi sai da ya soki mutane da dama sai da aka samu wani katon bargo aka rufa a kansa aka samu kama shi da ya ga za a kama shi sai ya burma wa kansa ya kashe kansa da kansa Abu Lu'lu'ul Majusi kenan wannan shine babban gurbin ƴan Shia yanzu haka idan ka je cikin ka je Iran Abu Lu'lu'ul Majusi har titi yana da shi share Abu Lu'lu'u wai har titi aka sa wa sunan shi saboda a nuna shi mai matsayi ne. Idan ka je Iran yanzu haka, in ka je kabarin Abu Lu'lu'l Majusi wanda ya kashe Sayyidina Umar, za ka samu ƴan Shia sun je sun duƙufa cikin kabarin suna addu'a, suna Allahumma ghafir li abi lu'lu, Allahumma arhab aba lu'lu, Allahumma hashirni yawm al-qiyamati ma abi lu'lu. Wai kafirin ne fa bai taba yi wa Allah tijada ba. Wai ya Allah ka gafarta wa Abu Lu'lu, ya Allah ka jikan Abu Lu'lu, ya Allah ka tada miran tashi al-qiyama da Abu Lu'lu. Na ce har da matsiya tijada ma tare da Abu Lu'lu, Allah zai kada ku yadda ku jahannama da rata. Sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan ya farfado daga tumar da ya yi, abin da ya fara tambaya shi ne hal sallan nas, shin mutane sun yi sallah? Aka ce masa na'am ya amiral mu'mini, mutane sun yi sallah. Sayyidina Umar ya ce alhamdulillah la hazza fil islam liman taraka as-salah, babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah. Kenan wanda ya bar sallah musulmi ne ko arbe ne? Arbe ne original. A ina waye fadi wannan magana? Sayyidina Umar radiyallahu anhu, Abdullahi dan Abbas ya ce a gaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan magana. Duka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya masa inkari. Shi ya sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda ya bar sallah ba musulmi bane, arne ne. Wannan ita ce fata.